This particular one is asking the baby whether she likes to be with her mom or dad. I quite like this one. Right, it goes like this. Ruwa da malale in ka je ka gaida masoyi char mama. Ruwa tafi sannu in ka je ka gaida masoyi char mama. Ina yaro na wai ya ce ubansa yake so char mama. Ina yaro na wai ya ce uwarsa yake so char mama. When you're singing, you just tap the baby on your back. Tapping the buttocks. It makes the baby feel comfortable and sleep.